Wannan shine karo na biyu da majalisar dattawa za ta gayyaci Sufeto General na ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris domin ya bayani kan zargin da ake yi cewa jami'an ƴan sanda sun musgurawa Sanata Dina Mulaye a lokacin da suka kama shi a makon da ya gabata. Sannan abu na biyu, Sufeto General ya wa majalisar bayanin kashe-kashen da ake yi a yawancin jihohin ƙasar. Bayan majalisar ta ɗauki lokaci tana bayani, sai shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya yi wannan jawabin.
Omo ji ta ce, "Indin da cewa democracy, you cannot say it's just war, because the president told us that he told him to go to Benin, you know, he said to go to Benin."
Bukola Saraki ya ce, "Dukkanmu mun san irin waɗannan matakai suna barazana ga demokratiyyar ƙasarmu. Ba mu kaɗai Sufeto General ya yi mawa ba, shugaban ƙasa kanshi ya gaya mana cewa ya ba Sufeto General umarnin ya tafi jihar Benue, amma bai je ba. Ina yi wa shugaban masu rinjaye na wannan majalisa umarni da ya jagoranci ɗaya cikinmu zuwa fadar shugaban ƙasa su shaida wa shugaban halin da muka tsinci kanmu a ciki." Bayan mun gaishe Sufeto General na ƴan sandan Najeriya, shugaban kwamitin kula da harkokin ƴan sanda Sanata Abu Ibrahim ya mana ƙarin haske akan tuntuɓar da za su yi da shugaba Buhari.
Da ni da Sanata Ahmad Lawan Sanar Lida mu je mu samu mai ƙasar mu mashi magana kan babban Sufeto ƴan sanda akan ina so a gaishe amma bai zo ba. To wannan za mu je mu shawara mu tattauna da shugaban ƙasa mu gaji da aka zo mu abu. Na biyu ni kuma in nemo inda yake in ƙoƙari in nemo inda zai kawo shi don saboda sanin na son ganin shi kuma bai kamata a ce an kira shi ba wanda za a ce zai kawo ne ya kawo shi ne ba zai zo ba. To dole a sani za a hulu mu wannan maganar a yi ta aka yi ta a ƙara ta gaba ɗaya.
To amma ai idan Sufeto General bai zo ba yakan turo wani ya wakilce shi, me yasa ba kwa amincewa da wanda yake turowa?
To kin san shi shugabanci akwai ganin reni akwai girmamawa. Ba ƙa'idar mu bace mu kira wani ya turo na ƙasa saboda darajar Senate da kuma ta ce tana son IGC zake so ta gani shi ne ake gani ya ba da girmamawa.
Duk da wannan kwama cala da ke faruwa, ƴan sanda sun kai Dina Mulaye kotu akan gadan ɗaukar majinyata amma an ba da belinsa akan kuɗi naira miliyan 90. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.